This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Da fatan an wayi gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na safiyar yau Laraba 8 ga watan Janairun 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Zahra da kanin labaran.
Zababban shugaban Amurka Donald Trump ya jaddada cewa dole ne a kammala yarjejeniyar sako mutane kusan 100 da Hamas ke garkuwa da su kafin a rantsar da shi ko kuma Gabas ta Tsakiya za ta shiga tsakamin wuya. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta afku a wani yankin yammacin China da kuma yankunan ƙasar Nepal, inda akalla mutane 126 suka mutu. Shugabar kungiyar agaji ta Red Cross ta bayyana manufofin kungiyar akan Syria bayan wata ziyarar kwanaki uku da ta kai domin duba halin da ake ciki a ƙasar.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin kuma za a ji cewa masu sharhi akan al'amuran diplomasiya sun buƙaci sabon shugaban ƙasar Ghana ya sa baki a cikin rikicin ECOWAS da ƙasashen nan uku da suka balle daga kungiyar.
Najeriya ita ne uwa uba na ECOWAS baki daya, shi kuma sabon shugaban ƙasar Ghana ya kware kan lamarin diplomasiya da tsara sarfi da ƙarfi a yi amfani da diplomasiya kan da za a shawo hakkun labon sojoji ƙasashe guda uku da sun ambukace su.
Sannan za a ji cewa wani rikici da ya sanadiyar kisan mutane tara a jihar Ondo ya kai ga sanya dokar ta ɓaci. Ko me yayi zafi haka?
Kwada ne wanda ya kawo na kwatis din nan ne.
Da wato matsafa.
To abin ya faru ne tun shekara kamar 16 da ta suka kauce. So ya taba kashe kuɗi. To amma yana ta guje-guje yana kawo ƙarshen abin. Don wajen New York din nan an zauna an yi sulhu. Kuma an yi sulhu cewa komai ya wuce ya wuce. Sai ya amfani da wannan damar bare samu guri ya zauna. To wannan zaman da shine da aka samu dama aka ji a kashe shi.
Bayan nan kuma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya, wanda Murtala Faruk Sanyin na zai gabatar. Kuma shirin na wannan makon zai mai da hankali ne akan batun nadin sabon shugaban kasar Ghana. To amma duk wannan sai bayan mun je halin da duniyar ta wuni.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan safiya. Zababban shugaban Amurka Donald Trump ya jaddada cewa dole ne a kammala yarjejeniyar sako mutane kusan 100 da Hamas ta garkuwa da su kafin a rantsar da shi ƙasa da mako biyu masu zuwa. Trump ya sake nanata barazanar cewa Gabas ta Tsakiya za ta shiga tsakamin wuya idan ba a sako waɗanda aka yi garkuwa da su ba kafin bikin rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu. Trump ya ce, "Bana so in yi katsalandar a tattauna yarjejeniyar, amma idan waɗanda aka yi garkuwa da su ba su dawo gida ba kafin na kama aiki, to Gabas ta Tsakiya za ta shiga tsakamin wuya. Ba za ta karkewa Hamas kalau ba, maganar gaskiya shine ba za ta karkewa kowa da kowa kalau ba. Ba sai na ƙara maimaitawa ba, ya kamata a ce tuntuni an sako waɗanda aka yi garkuwa da su baki ɗaya. Bai kamata a yi garkuwa da su ba tun farko. Bai kamata a kai harin ranar 7 ga watan Oktoba ba." Wakilin Trump na musamman a Gabas ta Tsakiya, Steve Witkoff, wanda shi ma ya jawabi a takaice a wani taron manema labarai a Malago gidan Trump, ya ce yana sa ran kai ziyara Qatar a ranar Talata ko Laraba, amma bai bayyana wanda zai gana da su ba a ziyarar tasa a yankin. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta afku a wani yanki mai tsayi na yammacin China da kuma wasu yankunan ƙasar Nepal a jiya Talata, inda ta lalata ɗaruruwan gidaje tare da cika tituna da baraguzan duwatsu, sannan kuma ta hallaka aƙalla mutane 26 a Tibet. Wasu da dama sun makale yayin da gwamman ƙananan girgizar ƙasa ta afku a yankin mai nisa. Masu aikin ceto sun haura tudun domin ceto waɗanda baraguzai suka danne, yayin da wasu ke amfani da tsanuka a ƙauyen da suka lalace. Kamfanin dillancin labarai na Jinwa ya bayyana cewa aƙalla mutane 188 ne suka jikkata a yankin Tibet da ke da iyaka da China. Shugabar kungiyar agaji ta Red Cross Mirjana Spoljaric ta bayyana manufofin kungiyar akan Syria bayan wata ziyara kwanaki uku da ta kai domin duba halin da ake ciki a kasar. Spoljaric ta kai ziyara birnin Idlib wanda yakin basasar Syria ya daidaita, ta kuma zanta da iyalan da suka rasa matsugunan su. Tace kalubalen da ake fuskanta a halin yanzu sun zama abin tunatarwa akan muhimmancin haƙoƙin da ke kunshe cikin dokokin jin ƙai na ƙasa da ƙasa da kuma buƙatar a kare su. Muna buƙatar mu koyi darsa daga abubuwan da suka faru a baya a cikin gaggawa, ba wai a maimaita su nan gaba ba, don tabbatar da cewa al'ummar Syria sun samu makoma mai kyau a nan gaba. Har ila yau Spoljaric ta gana da membobin kungiyar waɗanda ake tsare da ƴan uwansu da kuma waɗanda suka rasa ƴan uwansu a gidan yarin Sidnaya da sauran jami'ai. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Zahra za ta karanto mana sauran labaran bayan an saurari rahoton mu na farko wanda zai kai mu ƙasar Ghana, inda masu sharhi kan al'amuran diplomasiya a ƙasar da Niger suka buƙaci sabon shugaban ƙasar Ghana da na Najeriya su yi amfani da damar halartar taron rantsar da sabon shugaban na Ghana da wakilan ƙasashen nan da suka fice daga ECOWAS, musamman Ibrahim Traore na Burkina Faso, don sasanta tsakanin ɓangarorin biyu. Kiran na zuwa ne bayan da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi kira da a ƙarfafa dangantaka da fahimtar juna tsakanin ƙasashen a nahiyar Afirka a wurin taron rantsar da sabon shugaban na Ghana John Dramani. Wakilin muryar Amurka Hamza Adams na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Even when we disagree, we must choose the path of peaceful dialogue.
Wannan na daga cikin bayanai masu muhimmanci da shugaban tarayyar Najeriya Bola Ahmed Tinubu, kana maga kujerar kungiyar ECOWAS ya gabatar yayin taron rantsar da zababben shugaban Ghana John Dramani Mahama, inda yake jaddada muhimmancin karfafa alaka tsakanin kasashen nahiyar Afirka domin samun ci gaba ta fannoni da dama, ciki har da tsaro da samar da sana'ar yi da dai sauransu. Yana mai cewa, ko da ba mu amince da ra'ayin juna ba, dole ne mu zabi hanyar tattaunawa ta salama. Ba za mu iya cutar da ƴan uwayenmu ba, ko kuma mu kyale wani bako ya bata ƴan uwanmu, inji shi. Shugabannin kasashen Afirka da dama ne suka halarci taron, ciki har da shugaban sojojin Burkina Faso Captain Ibrahim Traore, halartan Traore da wasu wakilai na kasashen da suka fice daga kungiyar ECOWAS irin su Mali da Niger. Ya nuna ci gaba da dangantaka da ke tsakanin kasashen da ke karkashin mulkin soja da kasar Ghana, abinda wasu masharhanta ke gani ya kamata gwamnatin Ghana da Najeriya su hada karfi da karfi wajen ganin an samu maslaha kan rashin jituwa da ke tsakanin ECOWAS da waɗanda suke mulkin soja. Amma ko kafin hakan, ya kamata kungiyar ECOWAS ta fahimci cewa yanzu siyasan duniya ya sake, a don haka ya kamata ta dama da kowace kasa, inji Irbad Ibrahim mai sharhi kan harkar diplomasiya.
Najeriya ita ne uwa uba na ECOWAS baki daya, shi kuma sabon shugaban kasar Ghana ya kware kan lamarin diplomasiya da tsara karfi da karfi da yin amfani da diplomasiya kan da za a shawo hakullan kan sojoji kasashe guda uku da don an buƙace su. Ita kuma Russia ta hau kai wanga karkara, to shi kwanakin da zaka da wasu kasashe na ce ma Faransa da sauran kasashe su kwance sojojin su da bayan kudin da ta haikata. Saboda shi lamarin siyasa, lamarin tattalin arziki, lamarin diplomasiya na duniya baki ɗaya na sakewa, kuma ya kamata ita ECOWAS ta yi ta samu amfanin abin da ke gudana, cewa ba Faransa da Amurka kawai za a dafi bangon su ba, idan China da Russia za su, amma mu kuma ya kamata mu samu haɗin kai mu san abin da muke ciki.
Shi kuwa Abbas Mumuni mai sharhi ne kan harkar diplomasiya a jamhuriyar Niger, cewa ya yi wannan kira abu ne mai kyau, amma zai yi wuya ƙasashen da suka fice daga ECOWAS su dawo, amma kokari ya kamata a yi wajen karfafa alakar kungiyar ta AES na kasashe da ke mulkin soja da kuma ECOWAS.
Tabbas musamman ƙasar Ghana wadda John Mahama zai wakilta, tabbas tana iya takarwa a zo a gani wajen hada kan IIS da ECOWAS. Yanzu in shi shugaba John Mahama samu wanda kowa sun hulɗa, musamman ta aƙida da gare shi, kuma hulɗa ce, aƙida ce ta hada ƴan ƙasan Afirka, muna tsammanin cewa zai iya takarwa a zo a gani. Da yake ma dai barkewa tsakanin ECOWAS da IIS kaman dai abu ne wanda ayan karago ya tashi. Ina tsammanin IIS ta kafu, sai dai kuma a gyara hulɗa ta zamantakewa tsakanin kasashen IOS da ECOWAS don moriyar kasashen. Ana tsammanin haka din in yi nuna zai nuna ya wani abu zai samu tasiri wajen musamman waɗannan shugabannin kasashen na IOS.
Duk da nasarorin da kungiyar ECOWAS ta cimma, ana ganin ta fuskanci koma baya sosai, musamman ta bangaren karfafa tsaro a wasu kasashen yankin da ma manufarta na amfani da kuɗi bai daya ta iko da dai sauransu. Fatar wasu al'umma shine kokarin shawo kan waɗannan kasashen da suka fice daga kungiyar zai iya taimaka a samu natija mai kyau. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
An gaishe ka Hamza da wannan rahoto. Kuna tare ne dai da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga kashin labaran duniya na biyu.
Koriya ta Arewa ta ce gwajin makamin da ta yi na baya-bayan nan ya hada da wani sabon makami mai linzami mai cin dogon zango da ta kera domin kai hari a yankin tekun Pacific a daidai lokacin da shugaba Kim Jong-un ya sha alwashin kara fadada aikin kera makaman nuclear da yake yi. Koriya ta Arewa ta bayyana na'urorin makamai masu yawa a bara, ciki har da makami mai linzami mai cin dogon zango wanda za ta iya kai hari da su a makwabciyarta Koriya ta Kudu da Amurka. Sannan kuma akwai fargabar cewa karfin sojanta na iya karuwa yayin da take amfani da fasahohin Rasha, bayan da kasashen biyu suka zama abokan juna a yakin da Rasha ke yi da Ukraine. Kim ya sake nanata yunkurin kera nasa makaman nuclear ne don tunkarar barazanar kasarsa take fuskanta, amma bai ambaci Amurka kai tsaye ba. Manazarta sun ce dalilin da ya sa ministan harkokin wajen China Wang Yi ya zaɓi kai ziyara jamhuriyar Congo da Najeriya da Chad da Namibia a Afirka a wannan makon shine batun ma'adanai da man fetur da sake mayar da hankali kan gabar tekun Atlantika da kuma tasirin da kasashen yammacin duniya suke yi a yankin Sahel. Kubos Van Staden, wani editan shirin China Global South Project, ya shaida muryar Amurka a cikin sakon murya ta manhajar WhatsApp cewa babban abin da ke tattare da hakan shine nuna wa duniya cewa China aminiya ce ga kowa da kowa, ba ta nuna wariya, ba ta nuna bambanci kamar yadda manyan kasashen yammacin duniya suke yi. Kamfanin dillancin labaran China Jinwa ya bayar da rahoton cewa yayin ziyararsa ta farko a Namibia a ranar Litinin, Wang ya ce al'adar shekaru 35 na kai ziyara wanda a wannan shekarar ya fara da Afirka ta nuna wa duniya cewa China ta kasance amintacciyar aminiyar Afirka kuma mafi goyen bayanta.
Zahra Aminu Fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Rahotonmu na biyu zai kai mu Najeriya, mai cewa an kashe mutane 9 a wani rikici tsakanin 'yan kungiyoyin asiri a garin Owo da ke jihar Ondo. Halimin gwamnan jihar na musamman ya tabbatar da mutuwar mutum 9, sannan ya ce tuni aka dau matakan tsaro a garin. Ga dai wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Gare ka.
An kashe mutane 9 a wani rikici a tsakanin 'yan kungiyar asiri a garin Owo a jihar Ondo. Wani mataimaki na musamman ga gwamnan jihar Ondo, Loki Aidatiwa, wanda ya fara bayanin rikicin 'yan kungiyar asirin, ya tabbatar da mutuwar mutane 9 a rikicin.
Sunana Isa Umar, ne ba gwamnan shawara abin da ya shafi bangaren Hausa a jihar Ondo. To abin da yake faruwa fada ne wanda ya kama na Cortis din nan.
To wato matsafa.
To abin ya faru ne tun shekara kamar 16 da suka kauce. So ya taba kashe mutane. Amma yana ta guje-guje ana kawo ƙarshen abin don wajen New Year din na an zauna an yi sulhu. Idan an yi sulhu cewar komai ya wuce sai ya amfani da wannan damar bari ya samu guri ya zauna. To wannan zaman da ya yi shi ne aka samu dama aka ji a kashe shi.
Yaushe ne aka kashe shi?
Shekaran jiya aka kashe shi. Wanda suka kashe shi din shi ko mutanensa su ma suka ji shi wannan abin sai suka je gidan wancan sai suka tarar da baya nan sai suka kashe matarsa da ɗansa.
Shi kuma yaushe?
Shi kuma jiya aka yi wannan. Da suka zo sai abin ya tashi ya zama fada. Suke bin mutane suna kashe junansu dai suna kashe suna kashe. Suna kashe wannan. Sai kashe wannan har abin ma shi a wani tsohon youth leader namu na APC ciki to shi ma yake zargin shi dama yana cikin su ne ko baya cikin su
to shi ma an kashe shi
an kashe shi
shi kuma yaushe aka kashe shi shi youth leader din
a jiya sai yaso su ta kashe wani a chairman na NURTW nan objection sun kashe shi ma
to kawo yanzu mutane nawa kuke da adadin waɗanda anka kashe
mutum tara aka kashe har wannan matan da yaran su tara aka kashe
to a cikin kwanaki nawa
a jiya mutum tara aka kashe
to yaya batun dokar sabacin da gwamnatin jihar Ondo ta kafa
a tana nan tana nan kuma abun bai taba hausa mu ba
haka ma naji ta bakin wani mazauni garin na Owo
Turana Alhaji Nuruddin Abubakar sarki hausa Owo to alhamdulillah mun gode Allah abin ya zo da sauki dai yanzu da kin dai ana zarganiya guda kadan kadan dai ba wanda anka saba ba amma dai abin insha Allah ya nafa da sauki
matsayinka mazauni garin Owo kaga gawar wanda anka kashe
to gaskiya lokacin da wannan abubuwan da yake faruwa ba ga gawawari ba amma sai dai haka ta wazab ka na gani
kana labari irin ba ta kashin da akai a cikin garin
to abin da yake kasancewa ina ji
gwamnatin jihar Ondo ta kafa dokar ta baci dokar tana aiki
ke dama an ke 7-6 now jiya dai kan kowa an mutum ba za ka taba ganin mutum ba daga bakin karfe 7 na dare
an bude makarantu da bankuna da kasuwanci
makarantu da suna nan an bude bankuna ma dai an bude sai dai kuma ka san shishanin yau sai dai a hankali ba wata an ka saba ba sai dai a hankali
ko zirga zirgar jami'an tsaro kamar yan sanda da soja
akwai suna da yawa tawa a cikin garin yan sukurben na gani da kuma yan amateku dan an turo mataimakin gwamna ma ya zo nan garin ko ta sama jama'a da hankalin su
Alhaji Isa Umar hadimin na gwamnatin jihar Ondo yace tuni gwamnatin jihar ta zuba jami'an tsaro
gama sa jami'an tsaro ai da mu ba police da amatekun da sojojin da sun fito
sai dai duk kokarin da ni ranjan ta bakin rundunar yan sandan jihar Ondo ya ci tura na kira lambar kakakin rundunar yan sandan ta jihar Ondo Wurgida Fumilayo Odunlami bata dauki waya ba har na hada wannan rahoton rikicin yan kungiyar asiri dai ya shayen sanadiyar mutuwar mutane da dama tare da jikkatar wasu musamman a sashen kudancin Najeriya Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya
an gaida na mutan Tambuwal sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro daga birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma ana iya sauraron mu ta tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da ake so ana iya zuwa adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu ko kuma a bibiye mu ta kafafen sada zumunta kamar Facebook, X da Instagram yanzu ga shirin mu na gaba
baki mai yanka wuya Kasar Ghana ta ci gaba da rike kambinta na jagora a fagen tsarin demokradiyya a nahiyar Afrika a yayin da aka rantsar da sabon zababben shugaban kasar John Dramani Mahama. Jama'a assalamu alaikum. Kamar dai yadda kuka ji a labarai da rahotannin mu jiya talata ne aka rantsar da John Dramani Mahama a zaman sabon shugaban kasar Ghana inda ya karbi mulki a hannun Nana Akufo-Addo wanda ya kammala wa'adi biyu na mulkin sa tsawon shekaru 8 Mahama ya yi takara ne a karkashin inuwar jam'iyyar adawa ta NDC inda ya fafata da dan takarar jam'iyyar NPP mai mulki kuma mataimakin shugaban kasa Mahmudu Bawumia a zaben kasar da dukkan al'ummomin duniya suka yaba da yadda aka gudanar da shi cikin lumana da kamanta gaskiya to sai dai fa ba wannan ne karon farko da aka rantsar da shi a matsayin shugaban kasa ba kusan shine karo na uku na farkon shine sa'ad da aka rantsar da shi a shekara ta 2012 domin karasa wa'adin mulkin shugaba John Atta Mills da yake yi wa mataimaki a lokacin wanda ya rasu yana kan mulki Sai na biyu kuma shine sa'ad da yayi takara ya lashe zabe a wa'adin sa na farko a shekara ta 2012. Zukatan magoya bayan bangaren adawa da a yanzu suka sami karbe mulki ciki suke da farin ciki tare kuma da yakinin cewa al'amura za su sauya daga yanayin da suka kwashe tsawon shekaru 8 suna korafi a kai.
Muhammad Babara Mutaka dan majalisa na Asawasu Conference na jami'a na NDC. Mun san wanga nasara yana gwada mutan Ghana su amince da mu kuma sun dafka mana sun ba mu mun yi la'akali mun duba mun rike amana da gaskiya muka kokari gudun iyawanmu ba Allah za su kara amma muka budurce kamar wayannan yan wayen mu ya adawa mu suka yi da alama dukan da mu za mu shama nasu wayannan nasu ya yi gwamma gwamnati na nado abin da suka yi tattalin arziki ya yi rauni ba ta wace guji cin rashawa cin hanci ga girman kai ba girmama mutane in abu ya zo mutane na kuwa ba saulara wayannan baba kin san lokacin da Muhammad ya yi mulki farko ba haka alin mutane zo kuwa da aradan ja ana saulara ko me ake fari ba ruwan da taka ba ita abin take so take so dai in jama'an da muke shugabancin sun suna kuwa sawa game ga wani abu ya kamata mu saulare da kyakkyawan basira ko da za mu musu sa bayani ne mu yi bayani in kuma za mu gyara ne mu duba mu gyara yadda za a yi ko da ba su samu yadda suke so ba ya zama wata muna gwada musu mun girmama su kuma abin da suke gwada damuwarsu mu ma damuwarmu ne.
To sai dai magoya bayan jam'iyyar NPP da suka sha kai a zaben duk da yake sun yi wa sabon shugaban addu'a da fatan alkhairi amma suna ganin cewa dukkan warja ce.
Sunana Alhaji Sadat Tayo, mulki ya kare annumu ya koma ga bangaren His Excellency John Dramani Mahama. Ina ji na farko dai mun mai fatan alheri, Allah ya jagorace shi ya sa ya yi yayi. Amma to mu a fahimtar mu a ganin mu ba gidan jiya za a koma ba gidan sakaran jiya za a koma. Saboda ya zaba zuwa ya yi muka gani mun ga aikin annu shi bai yi shi da kyau ba Ghanaians suka sallame shi ya ji muka zo muka dauki mulki ko kuma apathy ya ci mu sai an dawo an bashi mulki John Mahama kowa ya san shi saboda an ka duba tunda aka bashi ya zama presidential elect maganganun shi ba da jiwa akwai magana da ya ce wai Ghanaians ya kamata ayi addu'a ayi azumi saboda there's a very crucial time ahead or difficult times ahead so in ne ke maganganun shi nan kana ga no any alternatives ba mu sun excuses.
Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da masana da manazarta suke bayyana irin dimbin matsalolin da suka dabaibaye tattalin arzikin kasar ta Ghana. A cikin jawabin sa bayan shan rantsuwa Mahama yayi alƙawarin farfado da tattalin arziki. Su kuwa 'yan kasar sun bayyana fatar su ga sabuwar gwamnatin mai kamawa.
Sunana Sheikh Muhammad Kamil Muhammad, Deputy National Imam Ahlus-Sunnah wal Jama'a Ghana. Wala fata mu ne abin da ya da yayi fiya da haka nan yau. Domin ai ganin abin da ya jiya ne aka masa ana so kawo shi yau. To muna roƙon Allah abin da ya jiyan yau yayi fiya da wannan. Kamar batun ilimin mu na yaran mu ya kamata sannan muna roƙon shi kuma cikin sarautar nan kuma ya suruka mu cikin sarautar nan. Kara bar mu saniyan ware.
Sunana Jiya Safiya, alias no problem. Daga Madina Zango kuma organizer. Ya tanye mata, first is ta yi hankuri ta tanye mata, mata na gajiya. Mu kuma ke duka gari, ba mace, ba gari. Okay, ci gaban mata dai ya bude mu samu banks. Bank yayi yawa. Kuma tax nan duka a rage. A rage tax a cire waɗansu kamar yi level da abubuwan duka a cire shi shi muke so dole kuma ya sauko mu na kasa mun roke shi tsakani da Allah ya muna kokari dole mu ya zo kasa don da dole muke aiki shi yasa zaben ni rabon Dubai ya kai 4 years bayan sai Dubai Nigeria nake zuwa domin kai canjin dole ka sa kaya container ka be ka dole ka zo kuma ka ruci dole shi yasa ba ka samu komai mun roke shi tsakani da Allah inda ya samu wuri ya wala ya yi hankuri ya sauko mun dole dole ya zo kasa ko ya zo Thanksgiving mun gode.
Kamar yadda na ce abinda Ghanaians kigo mutanen Ghana ke bukata a wurin shi shine wurin gyara tattalin arziki garin samar da matasa aiki yi da kuma batun kiwon lafiya da sauransu. To kuma ni a matsayina musulmi abinda kama ni kuma shine aikin haji muna fata promises da yayi duk lokacin campaign yayi ya cika game da aikin haji ya fadi cewa idan ya samu mulki musulman Ghana kowane mahajjata ya cire nauyin $1,000 akan kudi ma ajatan da kasa aji cewa kamar ga Haji Fe ya reduce ya kushe.
Masu fashin baki kan lamuran siyasa sun ce tsarin yadda aka gudanar da zaben na Ghana da yadda 'yan kasar suka bayyana ra'ayi da zaben su, kazalika da yadda dan takarar jam'iyyar adawa ya galaba kan dan takarar jam'iyya mai mulki, sun kara wa kasar ta Ghana daraja a idon duniya, musamman a fagen tsarin demokradiyya da suke cewa ta zama abar koyi ga sauran kasashe musamman na nahiyar Afrika.
Tunda muka so mu zabe cikin kasar nan ba taba yin irin wannan zabe ba, domin za ka ga cewa in ka dauki fadin Ghana duka ana ganin kamar nan ga jihar Ghana jam'iyya kaza ne, nan ga jihar ga kuma jam'iyya kaza ne, amma wannan za ka ga kamar irin nasarar ga da fatin ga suka yi ya hada kasar Ghana duka baki daya. Jam'iyya daya ta lashe zaben, da kuma ka duba kujerun da suka samu a majalisa sun samu nin kashi 2-3, ta gane da ake ce ba two-third. Zabe na tara kenan ko takwas kenan da aka yi daga shekara alif ana gyare-gyare ana gyare-gyare, ka fahimci maganan, kin fahimci maganan ko? Tun lokacin da ake zuwa kada Koriya da takarda haka aka zo aka yi kati, aka zo aka yi biometric, aka zo aka yi kaza-kaza. Sannan abin alfahari ɗaya shi ne akwai ƙasashe da yawa suka zuwa koyi abin da muka yi nan, musamman Najeriya. Mun zamna da su shekara 1912 suka zo suka dubi tsarin da muke, yadda muke tafiyar da zaɓuɓɓukanmu, yadda ake tafiya, suka koya daga nan. Domin ina cikin waɗanda aka yi musu bita, ina cikin wanda muka yi musu magana. Bayan haka shi kuma lokacin da aka ɗauki wani kwamishinan zaɓe na Najeriya, Professor Tahiru Jeka, ya zo nan Ghana, ya zo ma ya zo zamna da ni, muka zamna muka yi magana, ya ce ya koyi abubuwa, amma da ya je abin da ya koyan sai ya ƙara fahimta, muka je muka koya daga wuri shi. In za ki lura da lokacin da aka soma jamhuriya ta Najeriya, jamhuriyar da ake ciki, an yi zaɓe shekara 1999, an yi sau hudu jam'iyya ɗaya kuma ke lashe zaɓen shi ne PDP. To shekara 2012 da suka zo nan muka zamna da su muka ce kaza 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 kaza, kamin shekara 2015 Buhari ya yi nasara.
Masu saurare, a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakiliyar sashen Hausa Hawawa Abdulkarim, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.
A gaida na Sanyin na, kafin mu naɗe tabarmar shirin namu, ga Zahra ta dawo da labarai, amma wannan karan a takaice.
Zababban shugaban Amurka Donald Trump ya jaddada cewa dole ne a kammala yarjejeniyarsa ko mutane kusan 100 da Hamas ta garkuwa da su kafin a rantsar da shi ƙasa da mako biyu masu zuwa. Trump ya sake nanata barazanar cewa Gabas ta Tsakiya za ta shiga tsakami wuya idan ba a sako waɗanda aka yi garkuwa da su ba kafin bikin rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta afku a wani yanki mai tsayi na yammacin China da kuma wasu yankunan ƙasar Nepal a jiya Talata, inda ta lalata ɗaruruwan gidaje tare da cika tituna da baraguzan duwatsu, sannan kuma ta hallaka akalla mutane 26 a Tibet. Kamfanin dillancin labarai na Jinwa ya bayyana cewa akalla mutane 188 ne suka jikkata a yankin Tibet da ke da iyaka da China. Shugabar kungiyar agaji ta Red Cross Mirjana Spoljaric ta bayyana manufofin kungiyar akan Syria bayan wata ziyarar kwanaki uku da ta kai domin duba halin da ake ciki a ƙasar. Ta ce kalubalen da ake fuskanta a halin yanzu sun zama abin tunatarwa akan muhimmancin haƙoƙin da ke kunshe cikin dokokin jin ƙai na ƙasa da ƙasa da kuma buƙatar a kare su. Koriya ta Arewa ta ce gwajin makamin da ta yi na baya-bayan nan ya hada da wani sabon makami mai linzami mai cin dogon zango da ta kera domin kai hari a yankin tekun Pacific a daidai lokacin da shugaba Kim Jong-un ya sha alwashin ƙara faɗaɗa aikin kera makaman nuclear da yake yi.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe 3 kenan agogon Ghana idan mai duka ya amince. A ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na rana. Yanzu kam a madadin Zahara Aminu Fagit da ta karanta mana labarai, sai Dadi Balawi da ya shirya kuma ya bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan lokaci Aisha Mu'azzi ce take muku fatar ku lafiya. Ma'asara.